أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان حكي هو من أيوة الله مدعوك تنسل كيبوديا وندي كدر حدور مؤونا مليمي البركة من أيوة كنش مدعوك تنسل كي يشيكي من أقبا يأيمان موافقة لداتيش كم أبين دمك قباتر da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba. Darasin mu na yau zamu tashi gabar magana ce ta 13 idan Allah ya yarda. Mawallafin littafin yake cewa du'a'u dukhulil masjidi, wato addu'ar shiga masallaci. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan fada cewa idan zai shiga masallaci yace a'udhu billahi al'azimi wa bi wajhihi al-karimi wa sultanihi al-kadimi min ash-shaytani ar-rajim. Wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana neman tsarin Allah madaukakin sarki mai girma da kuma mulkin shi wanda yake da dadde ya bashi kariya daga shedan wanda yake abin jefewa. Mun riga mun san dangantaka dake tsakanin shedan da kuma mutum musulmi dangantaka ce ta kiyayya, wato baya sowa mutum alheri bal yakan nufi sharri ga mutum, wanda yakan yi kokarin bata ma ibada ya muna na alaka tsakanin kai da mahaliccinka, ya san da ka yi abinda Allah zai yi fishi da kai a ko ina balantana a masallaci. Shedan yakan yi kokari matuka idan ya fahimci mutum zai gana da Ubangiji madaukakin sarki yayi kokarin yaya zai bata wannan gani. To shi yasa idan mutum zai shiga masallaci ya karanta wannan addu'ar, Allah zai bashi kariya daga sharrin shedan wanda yunkurin shi bata wa mutum ibada. Sahabiyul hadith, sahabin da ya rawaita hadisin huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, shine Abdullah dan Amr dan As, Allah ya yadda da shi da baban shi. Waja'a fi nihayat al-hadith, yazo a ƙarshen hadisin qauluhu sallallahu alayhi wa sallam, fadar shi tsira da aminci tabbata gare shi yace idza qala zalik, idan bawa ya fada haka qala shaytan, shi kuma shedan zai fada cewa hufiza minni sa'ira al-yaw, an bashi kariya daga barin sharrina a sauran wurin yau. Ma'ana shedan ba zai iya tinkarin mutum ba balantana ya cutar da shi. Allah ya tsare mu. Qauluhu bi wajhihi al-karim, da ya fada cewa bi wajhihi al-karim, al-arabu tutliqu al-karima ala shay'in nafi, larabawa sukan fadi kalmar karim ala shay'in nafi ga abin da yake mai amfani, alladhi yadumu naf'uhu, wanda amfanin shi ke tabbatuwa ya kuma dawwama, wa yashulu tanawuluhu, wanda sauƙin shi ko in ce samuwar shi yakan kasance cikin sauƙi, abinda ba a shan wahala wajen samun shi. Wa kullu shay'in yashrufu fi babihi fa innahum yasifunahu bil karam, dukkan abinda yashrufu mutum zai ɗaukaka da shi fi babihi a babin shi, fa innahum yasifunahu bil karam, akan sifanta mai wannan sifar da cewa karimi ne, ma'ana mutum ne babban mutum. Abin nufi anan a kowane babi idan zaka samu mutum ya sifantu da sifa ta karamci da amana, to sai a cewa na karimi ne. Muqaddara idan ka samu mutum attajiri wanda yake mai kuɗi, ɗabi'an shi yakan taimakawa wanda ya kamata ya taimakawa, musamman ƴan uwa da kuma makwabta da wanda halin babu ya same su, sai mu sifanta mutum mu ce masa karimi ne. Haka nan idan mutum ba ma mai ƙarfi bane, ina nufin ba mai kuɗi ba, ya kasance yakan kula da ƴan uwan shi, ko da baya da abin da zai basu amma yakan sada musu zumunta, ya saki fuska su yi magana tsakanin shi da shi cikin walwala, to sai a ce wani karimi ne, ma'ana akwai halin karamci tare da shi. Misali muqaddara, idan mutum malami ne na addini, ya kasance ba kuɗi yake ba mutane ba, amma yakan yi kokarin yin mu'amala tsakanin shi da mutane gwargwadon yadda addini ya koye su, sai a ce wani karimi ne. Idan mutum ya kasance dan kasuwa ne, baya tsanantawa cikin cinikayya tsakanin shi da mutane, yana musu kyakkyawar mu'amala, sai a ce wani karimi ne. Idan mutum ya kasance muqaddara, likita ne, yakan fuskanci marar lafiya fuskanta mai kyau, ya tattauna da su, ya ba su shawarwari cikin abin da ya dace, sai a ce wani karimi ne. Ma'ana a kowane babi, idan ka samu mutum yana mu'amala irin yadda addini ya tsara, sai a ce wani karimi ne, ba sai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba. Na fata muna ganewa. To shine ce duk kowane abu wanda zai sanya mutum ɗaukaka a babin shi, to Larabawa sukan sufanta mutum bil karami, a ce mutum karimi ne. Wala yasta'malu al-karam, ba a sufanta karamci fi wasfi ahadin, a cikin sufanta wani, illa fil mahasin al-kathira, sai idan mutum ya yi kyautayi, abubuwan kyautayi masu yawa, sai a ce wani karimi ne. Wal arabu, Larabawa sukan faɗa ta kuli su ce karramallahu wajhak, ma'ana Allah ya girmama ka, karramallahu wajhak, Allah ya girmama fuskarka, ay akramak, suna nufin Allah ya girmama ka. Wa yusta'malu wajhu fi ashrafi ma yuksad, akan yi amfani da ambaton fuska a mafi ɗaukakar abin da ake nufi, saboda a cikin gaban mutum fuska ita ce gaba mafi ɗaukaka. Idan za ka yi sujudi ga Allah maɗaukakin sarki da nuna ƙalƙasar da kai, kakan ajiye goshinka, fuskanka ya zama shi ne a ƙasa, sannan kuma ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yanzu galibi mutum ko so yake takalle ka da faɗa, dan yalla ci na hancinka, to sai ka ga bai maka daidai ba. Kuma ɗabi'ar mutum ko duka zai yi, yau da a ce ya daki fuskarka, gara a ce ya daki wani wuri a jikinka inda ba fuska ba, domin dukan fuska cin mutunci ne kuma ɓatanci ne, saboda fuska gaba ce mai matsayi da kuma daraja. To shi yasa idan Larabawa suka ce karramallahu wajhahu, to sukan sufanta mutum ne da karamci, ma'ana Allah ya girmama wane, ko kuma Allah ya girmama wane. Amma akan faɗi a ce wani karimi ne sai idan halin shi na karamci ya bayyana. A kowane babi mutum ke zaune, idan ya kasance halayyar shi mai kyau wadda ake yabo ta fito, kowa ya santa, amma dan yin abu sau ɗaya ba biyu ba, in ba halin mutum ba ne, ba a ce mutum mai karamci. Yanzu kamar mutumin da yake mai haƙuri ne, har idan ka ji an ce wani haƙuri yake da akwai, to babu ko shakka haƙurin shi ya bayyana ba sau ɗaya ba sau biyu ba. A iya cewa haƙurin shi ya fi rashin haƙurin shi yawa, sai a ce wani mai haƙuri ne. Amma idan an san mutum ɗabi'an shi baya da haƙuri, dan ya yi haƙuri sau ɗaya sau biyu, ba a ce masa mai haƙuri. To haka nan mutum mai kyauta, akan ce masa mai kyauta ne idan sifar kyautar ta bayyana gare shi. Wa a'zamu ma yubtaga, kuma shi ne mafi girman abin da ake nema. Wa wajhu Allahu al-karim, a fuskar Allah mai girma, asharaf ma yatawajjahu ilayhi, shi ne mafi girman abin da ake fuskanta zuwa gare shi. Wa akram ma yatawassalu bihi, kuma shi ne mafi girman abin da ake tsanantuwa ko kusantuwa da shi. Qala al-musahhih, wanda yake tashihin maganan, yace wa wajhu Allahu al-karim yaliku bi jalalihi, idan an ce fuskar Allah mai girma takan dace ne da girman shi. Wa huwa sifatun min sifatihi dhatiyya, sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki na zatin shi. Wala yushbihuhu fi dhalika ahadan min khalqihi, dan haka ba wani wanda zai sifanta Allah da halittar shi. Idan an ce Allah maɗaukakin sarki ya da fuska, karka yi tunanin fuskar Allah irin fuskar mutum ce. Ko an ce Allah yana da hannu, karka yi tsammanin hannun Allah irin hannun mutum ne. An ce Allah yana ji, karka yi tsammanin jinka irin jin Allah irin jin mutum ne. An ce Allah yana gani, karka yi tsammanin ganin Allah irin ganin mutum ne. Na fata muna ganewa. Dukkan jin shi da ganin shi da zancen shi wani abu ne wanda ya dace da shi maɗaukakin sarki. Shi yasa Allah ya ce laisa kamislihi shay'un, ba wani abin da yake misali da Allah. Wa huwa sami'u, shi mai ji ne, albasiru, mai kuma gani. Qauluhu wa sultanuhu al-qadim, da ya faɗa cewa sultanuhu al-qadim, as-sultanu fil asli, kalmar as-sultan fil asli ana nufin al-hujja, shi ne hujja. Wal muradu bihi hahuna, abinda ake nufi da shi anan, qaharuhu wa qudratuhu al-bahira al-qadima. Qaharuhu wato shine karfin mulkin shi, wa qudratuhu da cikakken iko, al-bahira mai rinjayi, al-qadima wanda yake tuntuni. Wa ma'ana iktisasu bi wajhi Allah al-karim, ma'anar iktisasu wajhi Allah al-karim wa sultanihi al-qadim, kebantar Allah da wannan kalmomin bizikri inda al-isti'aza, yayin da zaka ambaci Allah a lokacin neman tsari. Anna ta'awudha, neman tsari, innama yasihu mimman intaha karamuhu, yana yiwuwa ne ga wanda karamcin shi da halin girman shi kai matuka. Wa ala sha'anuhu, al'amarin shi ya daukaka. Wa kamulat qudratuhu, wanda cikakken ikon shi ya cika. Dan haka fala yakhzilul musta'iz, mai neman tsari bihi, a wurin wanda yake neman tsari ba zai wulakanta ba. Wala yuslimuhu, shi kuma ba zai dauke shi ya mika wanda ke bukatan ya halakar da shi ba. Wala yukhayyibu raja'ahu, ba zai tabar da fatan shi ba. Wala ya'jizu an amrihi, kuma ba zai kasa al'amarin shi ba. Wala yuhilu ila ghairihi, ba zai canza aikin zuwa wani shi ba. Wa zalika mimma la yujad illa inda Allah, wannan ko na daga cikin abinda ba a samun shi a wurin kowa sai a wurin Allah madaukakin sarki. Wala yunalu illa minhu subhanahu wa ta'ala, ba a samun sifa ta karamci irin wannan in ba ga Allah madaukakin sarki ba. Ma'ana duk wanda ka nemi taimakon shi lallai ya zama yana da cikakkiyar kudurar da zai taimaka maka, kuma ya zan babu wata hanya wanda shi mai kokarin cutar da kai zai samu damar cutar da kai, ko dai ta hanyar wannan ya dauke kai mika ka, ko kuma wancan ya maka kan karfe kwace ka. To banda Allah madaukakin sarki babu wanda ke da wannan sifa. Qauluhu da yace ar-rajim, yana nufin al-maqrud min rahmatillahi ta'ala, wanda aka kora daga rahaman Allah madaukakin sarki, wato shine shedan. Qauluhu sa'ir al-yawm, yana nufin ai jami al-yawm, dukkan wurin baki daya. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. منذ صلى الله عليه وسلم ينافد أشياء بسم الله دسونا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيلا دأمين شي سبتك منذ الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الله كبودا من قوفوف رحمتك بمن قوفوف رحمتك الله مدعوكين سركي يواسكي دعوكي. Shi yasa yake gaya mana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da zaka yi yunkurin lissafa ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa al'umma, ba zaka iya kidan yasu ba. Misali ka dubi iskan da ke kadawa a sararin Somalia, wanda wani sa'in zai baka yanayi wanda zaka ji dadi, wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki. Ka dubi ruwan da zai samar ma ka sha kai maganin kishi, ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki. Dubi abincin da zai samar ma ka ci kai maganin yunwa, wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki. Qala al-musahhi, mai tasihin maganar yace al-basmala was salat, yin bismillah da kuma salati, min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu an, ya zo a hadisin Anas ibn Malik Allah ya dade shi, was salam wa talabu fathi abwabir rahma, amma cewa as salam da kuma neman bude kofofin rahama, wannan ya zo da min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga hadisin Abi Hurairah Allah ya yadda da shi. Wa qawluhu was salatu was salamu ala rasulillah, fadan shi da yace as salatu was salam ala rasulillah, ma'ana salati ala nabi, abinda yake nufi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi jami'il mawadi'i, a dukkan wurare. Zikiruhu fil mala'il a'la, wato ambatan shi a cikin jama'a mafi daukaka su ne mala'iku. Wa kila ta'zimuhu fid dunya, wasu malaman suka ce a'a ana nufin girmama manzo sallallahu alaihi wasallam a nan duniya, bi i'la'i kalimatihi, ta hanyar daukaka kalmar shi, wa ihya'i shari'atihi, da kuma raya shari'ar shi, wa fil akhirah, amma gobe al-qiyama, bi raf'i darajatihi, da daga darajar shi da matsayin shi, wa tashfi'ihi li ummatihi, da kuma ceton da za a bashi shi ce al'ummar shi. Qauluhu da yace abwaab rahmatik, ay anwa'a rahmatik, yana nufin nau'u'an rahamarka masu tarin yawa. dabar magana ta sha hudu shine du'aul khuruji min al masjid addu'an fita daga masallaci idan mutun yayi ibada a masallaci ya kammala zai fita sai ya karanta bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أصمني من الشيطان الرجيم بسم الله دسونا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيلا دأمين شي سبتك منظر الله اللهم إني أسألك من فضلك ألا إنا رقنك فضلنك اللهم أصمني ألا كاريني من الشيطان الرجيم دقبر الشيطان وانديك أبن جيفوا البسملة والصلاة من حديث أنس بن مالك basmala da salati an same su daga hadisin Anas dan Malik Allah ya yarda da shi wassalam amma kalmar wassalam wa talabul fadli da neman fadala min hadisi abi humayd wa abi usayd an same su daga hadisin abi humayd da kuma abi usayd wa talabil isma amma neman kariya min hadisi abi huraira radiyallahu anhu an same shi ne daga hadisin abi huraira Allah ya yarda da shi kana tayyibi rahimahullahu ta'ala الطيب يفدى الله من سرهما يشي لألا سر تا ييوا سر دكيتك في تكسيس الرحمة كيف رحمة بالدخول دشقة والفضل بالخروج دكما أنبت فضلا وجنفتا أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته وان دشقة مسلاتي zai shagalta ne bima yuzlifuhu da abinda zai kusantar da shi ila fawabihi zuwa ga samun ladan Allah wa jannatihi da kuma aljannashi fayatanasabu dhikrur rahma to anan idan mutun ya shiga sai ya ce Allahumma ftahli abwaaba rahmatik saboda masallaci wurin samun rahama ne wa idha kharaja idan ko mutun ya fito daga masallaci ishtagala bibtiga'ir rizqil halal mutun zai shagaltu ne da neman arziki na halal fa nasaba dhikrul fadli to anan kuma sai dace mutun ya ambaci fadalan Allah shine Allahumma ftahli abwaaba fadlik kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukin sarki ya fada cewa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wannan idan kun kare sallah kenan wannan sai ku fita a bayan kasa ku nemi fadalan Allah madaukin sarki shine arziki na halal to kaga duk inda mutum yake da yake ciki zai kasance yana neman kusancin Allah madaukakin sarki a wannan hali ka shiga masallaci abinda kake roƙon Allah ya bude ma kofofin rahama ka fito daga masallaci abinda kake bukata ya bude ma kofofin arziki na halal idan kai wannan da iznin Allah sai Allah ya kayyade abinda zaka samu na halal ne idan ko Allah madaukakin sarki zai yi ma hisabi cikin abinda yake na halal ai zaka hayi to amma abinda za a yi maka hisabi akan shi na haram ba za ka haiba kauluhu da yace aisimni ai ihfazni wa qini ma'ana Allah ka kare ni wa qini ka kuma tsailatar da ni sai gabar magana ta 15 azkarul adhan wato azkar na kiran sallah yaqulu misla ma yaqulu muadhdhin mutun zai fada kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake fada fi hayya ala salah wa hayya ala falah idan mai kiran sallah ya ce hayya ala salah ya ce hayya ala falah fa yaqul mutumin da ke sauraron shi shi kuma sai ya ce la haula wala quwwata illa billah fal hadis al muttafaq alai hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan shi allazi ashara ilayhi al musannif wanda shi mawallafin littafin yayin nuni zuwa gare shi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin idan kun ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ku fadi kwatankwacin abinda mai kiran sallar ya fada wa huwa min hadisi abi sa'id al khudri wannan kuma yana cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa amma al-hadith alladhi dhukira fihi al-hay'ala wat-tafsil amma hadisin da akai maganan al-hay'ala shine hayya ala salat wat-tafsil fa huwa min riwayati Muslim wannan riwaya ce ta Muslim wa huwa qawluhu shine fadan shi da yace idza qala ma'ana fadar manzo sallallahu alaihi wasallam idza qala idan mai kiran sallah ya fada cewa Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum daya daga cikin ku shi ma sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sannan mai kiran sallah zai fada cewa ashhadu allahu ilaha illallah qala mai sauraro shi ma sai ashhadu allahu ilaha illallah thumma qala sannan mai kiran sallah zai fada cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah qala mai sauraro shi ma sai ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala mai kiran sallah ya fada cewa hayya ala salah qala mai sauraro yace la hawla wala quwwata illa billah thumma qala sannan mai kiran sallah ya fada cewa hayya ala al falah qala mai sauraro yace la hawla wala quwwata illa billah thumma qala sannan mai kiran sallah yace allahu akbar allahu akbar qala mai sauraro yace allahu akbar allahu akbar thumma qala sannan mai kiran sallah ya fada cewa la ilaha illallah shi ma mai sauraro shi la ilaha illallah to wanda ya fadi wannan min kalbihi dakhala aljanna dan mutun ya fadi wannan zai shiga aljanna kwatan kwacin abinda mai kiran sallah yake yi kai ma kana fada ina fada kana fada inda yi hayya ala salah hayya ala falah kai kuma kace la hawla wala quwwata illa billah min hadisi umar bin khattab radiyallahu anhu wannan yazo a hadisin Umar dan Khattabi Allah ya dada shi qauluhu da yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kira ayil adana yana nufin kiran sallah qauluhu fadan shi da yace thumma qala ashhadu alla ilaha illallah sannan idan yace ashhadu alla ilaha illallah ay thumma qala al mu'adhdhin abinda yake nufi sannan mai kiran sallah zai fada haka qauluhu da yace ashhadu alla ilaha illallah ay qala ahadukum ila akhirih ma'ana dayan ku zai fada har dai zuwa karshe kamar yanda muka misalta qauluhu da yace hayya ala salah ay halummu ilaiha kalmar hayya yana nufin zo ala salah zuwa ga sallah shine halummu ilaiha ma'ana ku taho zuwa ga sallah qauluhu da yace hayya ala falah yana nufin ay asri'u ila al-fawzi wan najahi wan najat ay asri'u ku sauri ila al-fawz zuwa ga samun rabo wan najahi zuwa ga samun biyan bukata wan najati zuwa ga sila babu ko sakka sallah rabauta ne kuma sallah nasara ce sallah samun tsira ne qauluhu da ya fada cewa min qalbihi ya fada haka khalisan mukhlisan min qalbihi ma'ana akwai ikhlasi ya fada abin dan Allah wadalla hadha ala anna al-a'mala yushtaratu laha al-ikhlas wannan ke nuni akan cewa ayyuka an shardanta musu ikhlasi wala amala bidun al-ikhlas babu aiki in ba da ikhlasi ba ma'ana aikin ka ba zai samu ansuwa gobe al-kiyama ba in babu ikhlasi لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص سبود أصلي شكين أبين دزاك فدا دا أبين دزاك أي وتر شين إخلاص واتو أسامة أرشن زوشية أسامة كوتتور نية أي أبدان الله قال تعالى الله يفدا شوا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين متاني با أمر شيس لكوم يبا إلا دنس بوتا والله مخلصين له الدين suna masu tsarkake addini gare shi madaukakin sarki idan muka dubi qabiyan ikhlasi yan uwa abu ne da yake da matukar muhimmanci kuma akwai hadari tare da shi dan an ce ikhlasi ana nufin yi dan Allah kalma ce dake maimaituwa akan harassan mu yanda kalmar ta hau kan harassan mutane da ta hau zukatan su haka nan wurin to babu ko shakka ka yi cewa kulliya ta biya kudin sabulu domin duk wanda ikhlasi ya tabbata a cikin aikin shi kuma aikin da yayi kama da aikin manzo sallallahu alaihi wa sallam babu ko shakka wannan mutum aikin shi yayi abinda ake bukata a wurin mutum abubuwa ne guda biyu dan adam ya sani kamar yanda Allah ya faɗa Allah bai halicci dan adam ba sai dan adam ya bauta wa Allah dan yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun ban halici jinsin aljannu da jinsin mutane ba sai dan su bauta mini Allah ce bana nufin wani arziki a wurin ku in ce ku bani bana nufin ku ciyar da ni a bal Allah shine ke arzutawa shine ke ciyarwa amma me Allah ke bukata a wurin ka yana bukatar kai masda'a ka bauta masa duk da hakan bai barka kai tsaye kai ibadar yanda ka so kaga dama ba sai ya turo manzo manzan ya koya ma yanda zaka yi ibada kuma wani abin sha'awa Allah bai kallafa ba abin da ba zaka iya ba sallah dake abu ne wanda an san kowa zai iya sai aka ce da zaran mutun ya kai haddin da shari'a za ta rubuta masa aiki yayi sallah sai dai saboda muhimmancin sallar ba a janye maka ita a kowane hali kake ciki ba matukar ka san wake zuwa yazo koda kana cikin halin rashin lafiya kuma rashin lafiyan yayi tsanani lalle ne ka tashi kai sallah akan lokaci mu duba saboda girman sallah ka dubi hadari irin na yaki sai aka bada daman cewa ai sallah ta tsoro a lokacin halin yaki in ma ya kai ba za a yi sallar ba to lalle sojoji su yi sallah a lokacin da ake cikin yaki lokacin da kake halibi ko lokacin da ake halbinka lokacin da ka bi wani da gudu ko lokacin da aka biyo ka da gudu sai aka ce kai sallar wannan yasa baya dacewa ga marasa lafiya a ce ai jinkiri har a bi su bashin sallah nan zan yi tsokaci musamman ga masu jiya yana da kyau ga masu jiyan marasa lafiya yanda za ku kula da bashi magani akan lokaci kamar yanda likita ya faɗi to lalle a kula da lokacin sallah in yayi dan ka rasa wani irin tausayi ne ake wa mara lafiya idan za a bashi abinci akan bi shi sannu a hankali da lalima idan har ya nuna cewa ba zai iya cin abincin ba a nuna mara cewa cin abincin shi ne samun zaman lafiyar shi in baya cin abincin wato wata cutar na iya iske wata cutar kenan wurin wani sa'in abin mamaki mutumin da yake cin abinci ya koshi ya sha abin sha yanzu ya koma kamar yaro shi ne za a yi wa farau-farau ana lallashi shi yake sha to lalle yanda ka san cewa za ka lallashi maras lafiya ya ci abinci ko kuma idan ya fara tashi likita ya ce a rika zagayawa da shi za ka lallashe shi ka shiga ka faɗa shi kuna zagaya don ya samu ƙarfin jiki idan lokacin sallah ya yi a gaya ma lokacin sallah ya yi idan zai iya yin alwala a kawo masa ruwa ya yi alwala idan baya iyawa a yi masa idan babu halin da za a iya masa alwalan saboda rashin lafiyan da ke jikin shi baya buƙatar ruwa a yi masa taimama amma a kowane hali yake yi sallah idan zai iya tashi ya yi sallah a gindin gadon shi ya yi sallah a gindin gadon shi idan ba zai iya ba sai akan gadon a zaune ya yi in ma baya iyawa yana kwance ƙarin ruwa ne a jikin shi ƙarin jini ne a jikin shi a'a menene ma da yake faruwa lokacin sallar yayi yayi sallar da ima'i ya kaddara sallar nuni yake yayinta amma ba daidai bane a kai mara lafiya asibiti ya kwanta kwana hudu ko biyar wani ma ya zauna sati a asibiti ya dawo jikin shi ya warware tsawon wannan kwanakin bai sallah asibiti ba wanda suka yi jiya irin wannan jiyar bai cancanta su zama su jiya ba na fata muna ganewa wanda kuma a lokacin da kaddara za ta kasance ya mutu ba wanda zai la'akari cewa an bi shi bashin sallah ya zauna kwana kaza a asibiti karshe ya rasu to kuma laifin na masu jiya ne dan sai an tambaye su me yasa suka yi sakaci dan da za su yi sakacin bashi magani har ka ga ya rasu sai an tuhume su a ce ya an ce ga magani a rika bashi lokaci kaza ba bashi ba idan har za a kula da bashi magani a kula da tsare masa sallah to kaga sallah na daga cikin abin da kowa zai iya amma mu duba zakka dake ba kowa zai iya ba Allah bai farlanta zakka ga gamagarin mutane ba sai wanda Allah ya arzuta su da dukiya in ta kai nisabi ko dabbobi in sun kai nisabi ko amfanin gona in ya kai nisabi ko ƴaƴan itacen da shari'a ta ce a fidda zakka in sun kai nisabi amma yau da mutum zai zo yayin rayuwar shi bai mallaki kuɗi ba bai mallaki amfanin gona ko dabbobi ko jinsin abin da ake yi wa zakka gobe alkiyama Allah ba zai yi mar hisabi akan zakka ba mu duba aikin hajji aikin hajji Allah madaukakin sarki ya kallafa shi ga wanda yake da iko da sharuɗan da ke lizintar mutum idan sharuɗan sun cika bai yi ba sannan shari'a ta zarge shi amma da mutum zai rasu bai samu damar gudanar da aikin hajji ba Allah ba zai mar hisabi gobe alkiyama ba a ce me yasa baka yi aikin hajji ba to haka in ka duba dukkan sauran ibadu to babu wata ibada daga cikin ibadu face abubuwa guda biyu suke bukata kowace ibada ce na farko a samu koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi a samu ikhlasi idan da zaka yi ibada da tsantsan ikhlasi amma ta saba yanda manzon Allah ya karanta sai Allah ba zai baka lada ba da kuma zaka yi ibada kwatan kwatin yanda manzon Allah ya karanta amma babu ikhlasi Allah ba zai baka lada ba domin idan mun dubi dukkanin ayoyin alqur'ani wanda suke magana akan sakamakon aljanna suna yi ne da sharuɗan nan guda biyu misali mu dauki fadan Allah da yace wal asri innal insana lafi khusrin sai cha illal ladina amanu wa amilus salihat ubangiji na rantsuwa da zamani yace innal insan jinsin mutum anan ba cire kowa hula ba kowane mutum lafi khusrin yana cikin tabewa da asara illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani imani anan ikhlasi ake nufi wa amilus salihat kuma suka yi aiki nagari wani irin aiki ne nagari irin wanda manzo Allah ya koye shi kenan ashe sune wanda ba sa cikin tabewa wanda babu imani tare da shi babu koyi da manzo Allah wannan yana cikin asara da tabewa a wanda akwai ikhlasi tare da shi babu koyi da manzo Allah yana cikin asara da tabewa wanda akwai koyi da manzo Allah cikin al'amarin shi babu ikhlasi babu yi dan Allah yana cikin asara da tabewa to abin da ya kamata mu kula shi dan gurin yau idan mutum zai dauki dukiya ya bada ya taimakawa miskini ya taimakawa maraya ya taimakawa masu karamin karfi ya taimakawa wanda ya kamata ya taimakawa idan yayi da ikhlasi Allah ya sani sai Allah ya bashi ladan cikakkiya amma idan mutum yayi dan ayebe shi a tafi a rika cewa ai wani mutum ne mai karamci wani mutum ne mai kyauta wani mutum ne mai taimakon yan uwa ko da su yan uwan da dangi ba su sani ba to Allah madaukin sarki ya sani kai ba dan shi ba ba zai baka lada ba kuma babban hadarin da ya kamata mu fuskanta wato samun matsala a duniya ma matsala ne bare gobe alkiyama kakan iya cin karo da matsala a duniya a lokacin da kake bukatun a ce ka haye sai ka fadi sai ka ji babu dadi to ina gobe alkiyama wanda duk abin da ka wuce kenan wurin abinda nake nufi yanzu mutum zai iya zama yana da wata manufa a duniya a wannan shekarar yana son yayi abu kaza sai ya gamu da matsala wannan abin bai yi ba amma in Allah ya kaddara baki kuma sai yayi misali mutum ya zauna jarabawa bai ci ba zai ji babu dadi to amma baya nufin cewa badi ba zai zauna ba kuma akwai yuwar badi in ya zauna sai ya ci ya zauna a cikin jarabawar ya ci abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza amma ya fada abu kaza abin da ya fadin wannan shekarar badi ya iya gyarawa to amma ka kaddara idan ka fadi ibadunka a nan duniya gobe alkiyama zai gyara maka abin da ya kamata mu fahimta kenan wani abu ne kuma sai mun yi kokowa da shi kwarai da gaske musamman harkar ikhlasi yafi komai zama barazana a rayuwar dan adam dan uwa duk da mun san zuwa makaranta abu ne da yake da wahala yanzu mukan tafi wurare wanda ba makarantu ba wanda za mu sha wahala a can wurin cikin abin da babu taro ko sisi amma idan ka zo makaranta ilimi zaka karanta ilimin da zai ma amfani a addini amma wannan ba zai iya zauna makaranta ya zauna minti 10 20 30 zuwa awa ɗaya ba gani yake akwai takura amma zai iza wurin kidi ya zauna awa 2 ana kidi kuma a tsaye yake ga rana na dukan shi ga kuma jibi ga wari na sauran al'umma duk an hadu kuma cin abin da babu lada sai zulfi ina fata muna ganewa dabi'an shedan ke nan wurin amma duk abin da zaka yi idan kai don Allah Allah madaukin sarki ya sani sai baka lada to amma sai dai mutum ba zai iya ba sai ya nemi taimakon Allah madaukin sarki ya tsare imanin shi ubangiji ya tallafa masa ya agaza masa ya bashi kariya daga barin sharrin shaitan dan ba kuma manta ba na taba ga muku Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa lokacin da zai rasu sai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi yaje yana faɗa cewa la ba'du sai hankalin dan ya tashi a lokacin da uban ya shiga cikin wani yanayi jikin shi yayi zafi kwari al'amarin shi yayi nauyi rashin lafiyar ya kai matuka sai da aka jima sai kuma uban ya dawo cikin hayyacin shi sai yake tambaye shi baba naji dazu kana cewa kaza me ke faruwa sai yake cewa kaji abin da na faɗa yace masa naji sai cha shedan ne yazo yake ce mun Ahmad ka diga gare ni gaya har zaka mutu na kasa samun komai a jikinka shine sai yake ce masa a da saura dai tukun a wannan lokacin abinda shedan yake so kawai ya ji Imam Ahmad ya ce masa eh inda ya ce idan an samu matsala amma da ke Allah ya bashi kariya sai yake ce masa a har yanzu dai akwai saura ashe baka rabuwa da sharrin shedan har sai lokacin da ka cika da imani ranka na karshe ya fita akwai imani to ran nan shedan kuma zai ji haushi amma duk kai kawo da kake shedan bai fidda rai daga al'amarin ka to inda zai je zage dan tsaye kuma yayi fada na karshe sai idan ga ya zaka mutu to shi gurin shi kar ka cika da imani idan ka cika da imani shedan bai samu abin da yake so ba to me zai hana dan adam ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki me zai hana dan adam ya nemi Allah madaukakin sarki ya sanya ikhlasi cikin ayyukan shi to shine adan sai mallan yake fada cewa Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin فالحديث الاول حديثي نفرقو امن حديثي دي غما غري مخصوص اما ان كبه شي بحديث عمر رضي الله عنه ده حديث عمر الله يدد شي والمراد منه ابين ده اكي نفي ده شي ان نقول مثل ما قال غير الحيئلتين زامو ايه فدا كوتن كوتين ابين ده مي كيران صلاه يا فدا اما بند حيئله غدا بيو فانه يقول بعد قوله zai fada bayan fadan shi idan yace hayya ala salat hayya ala fala anan kuma sai mutun yace la haula wala quwwata illa billah ma'ana babu dabara babu karfi sai ga Allah madaukakin sarki wa amma qaulul muazzin amma fadan mai kiran sallah da yace as-salatu khairum min an-nawm falam yurid bi shay'in min al-qawli misla ma yaqul aw ghayr zalik anan babu wani abu da yazo dangane da cewa ka fadi kwatankwacin abin da ya fada ko akasin wannan fatabqa al-umum dan haka sai a bar al'amarin a bisa yanda fadin ma'anan hadisin zai shiga ciki aw ala adami zikri shay'in inda sama'iha ma'ana idan mai kiran sallah ce as-salatu khairum min an-nawm to kana da dayan biyu ko dai kai ma ka fada abin da ya fada idan kai la'akari da umarnin da aka yi cewa ka fadi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya fada ko kuma kai shiru kar ka fadi komai wa huwal arja shine abba filin jayi li'annaha mimma zida ala alfaz al-azan fi azan al-fajr faqat suna daga cikin lafuzan kiran sallah da aka kara amma a sallan asbahi kadai anan ne ake cewa as-salatu khairum min an-nawm fayahtaju al-qawl bi misli ma yaqulu mu'azzin inda sama'iha ila dalil dan haka idan aka ce za a fadi a ce as-salatu khairum min an-nawm idan mai kiran sallah ya fada to hakan yana da bukatun a samu dalili wala dalila ala zalik ba kuma dalili akan wannan qala musahhi mai tasihin maganan gyara ta yace wa sawabu abin da yake daidai annal mustami'a mai sauraro lil adhan da kiran sallah idza sami'al mu'adhdhin yaqul idan yaji mai kiran sallah yana fada cewa as-salatu khairum min an-nawm fi adhanil fajri a kiran sallan al-fajr shine na asbahi yaqulu mithla ma yaqulu mu'azzin ya fadi kwatankwacin abinda mai kiran sallah ya fada shine as-salatu khairum min an-nawm ya fadi wannan li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala saboda manzon Allah sai da aminci sabbata gare shi yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu mu'adhdhin ku fadi kwatankwacin abinda shi mai kiran sallar yake fada wa alam ka sani anna ijabatul mu'adhdhin an sa kiran mai kiran sallah iktulifa fihi abu ne da an yi sabani a cikin shi hal hiya wajibatun bil hadithain mutaqaddimain shin wajibi ne a cikin hadisai guda biyu wanda suka gabata am hiya sunna ko kuma a sunna ce li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah ya dada ita tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza sami al muaddina yatashahhad manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan yaji mai kiran sallah yana kiran sallah shi kuma yakan yi tashahudi qala yace wa ana wal azhar al qawlu bi sunniyatiha amma dai magana mafi rinjaye a fada cewa kiran sallah sunna ne wallahu alam Allah shine masani yaqul manzo Allah yakan fada cewa wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan yaqulu dhalika aqiba tashahhudil muadhdhin manzo Allah yakan fada cewa wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah ni ina shaidawa ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaida wa annabi muhammad bawan shi ne, manzon shi ne, yakan ce raditu billahi rabba, na yarda da Allah shine ubangiji, wa bi muhammadin rasula, na yarda da muhammad manzo, wa bil islami dina, na yarda da addinin musulunci a matsayin addini. Yaqulu zalik, mutun zai faɗi wannan aqiba tashahhudil muazzin, a yayin da mai kiran sallah yayi tashahhudi, ma'ana in yace ashhadu allahi ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, to sannan mutun sai ya faɗi wannan kalmomin cewa ana ashhadu allahi ilaha illallah wa da kula sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabba wa bi muhammadar rasula wa bil islami dina. Yaqulu zalika aqiba tashahhudil muazzin. Sahabiyul hadith, sahabin da ya rawaci hadisin huwa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, shine Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya dade shi, kale ce raditu billahi rabba, na yarda da Allah a matsayin ubangiji, ay mulkan wa malikan wa mutasarrifan wa mudaddara wa ilahan haqqa, na yarda da Allah rabban, ga wanda yake shine mamallaki, mulkan ta bangaren mulkin shi, wa malikan da matsayin shi na mamallaki, wa mutasarrifan da mai hukunta abin da yaso yaga dama, wa mudabbiran mai kuma tsarawa, wa ilahan haqqa shine ubangiji da gaske, shine ma'anar abin da mutum zai fada. Qauluhu da yace wa bi muhammadin rasula, ai rasulan min indillah, na yarda muhammad manzo ne daga Allah, fa utabi'uhu bi kulli ma jaa bihi, dan haka zan yi marbiyayya cikin dukkan abin da yazo da shi, a atamiru bi amrihi, zan umartu da umarnin shi, wa antahi amma naha, kuma zan hanu in bar abin da ya hana, mana shine abin da mutum ke fada. Qauluhu da yace wa bil islami dina, na yarda da musulunci a matsayin addini, ai bi ahkamihi wa shari'atihi, yana nufin hukunce-hukuncen shi da kuma shari'ar shi. Yaqul zalik, mutun zai faɗi wannan aqiba tashahhudil muazzin a ƙarshen shaidawa da mai kiran sallah yayi, ba'da qaulihi, idan ya faɗa cewa ashhadu allahi ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Laysa hadha al-lafzu lafzi riwayati ibn Khuzaimah, wannan lafazin ba lafazi bane na riwayi ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah malami ne daga cikin malaman hadisi. إنما لفظه هو قوله صلى الله عليه وسلم, شي كم لفظين شي شيني لفظ منذ صلى الله عليه وسلم دي شي من سمع المؤذن يتشحد, واندي جي مي كلن صلى يناتي وأشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تواني كنا تو ينوى بنا نكي سمو كارف هنتا أنا سوى أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, wannan kalmomin su ake ce da su miftahul islam, ma'ana ba budan musulunci baki daya, duk abinda ake ambato a ce masa musulunci, abinda idan mutun ya aiwatar da shi za a ce ya tsare musulunci, yana tsakanin waɗannan a kalmomi guda biyu, wato shine nafai da kuma ithbati, na shaida la ilaha illallah, ba wanda ya cancanta abautawa da gaskiya illa Allah sai Allah. Da za mu dauki kalmar mu dora ta a mizani na hankali wanda ya muwafaka da addini, to lalle da mutun yayi wa kanshi nasiha, kuma da in an yi ban nasiha sai ya ansa. Idan har ka yarda ba wanda ya cancanta abautawa bisa cancanta sai Allah, in har ka yarda cewa ba wanda ya cancanta ai wada'a sai Allah, in har ka yarda cewa abinda Allah ya bada umarni a yi shine mafi dacewa a yi umarni, in ya hana kuma a hannu, to dan me Allah madaukin sarki zai umarci dan adam ya yi abu kuma mutum ya tsaya inda inda? Dan me Allah madaukin sarki zai hana mutum kar ya yi kuma har mutum ya tsaya ya tunani, ko kuma a yi kokarin aikatawa da wani tunanin abinda bai dace ba? Kasantuwar addinin musulunci na tsakanin wannan kalmomin guda biyu, domin yau wanda ba musulmi ba idan ya faɗi wannan kalmar da ne ya shiga musulunci, ya shiga musulunci. Duk wani abin da ke kan musulmi ya hau kan shi, abin da ke ga musulmi kuma yana gare shi. Da shi da wanda ya shekara kaza a cikin musulunci, yanzu da'irar musulunci ta haɗa su. Shi yasa hadisin manzo Allah yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda karshen zancen shi ya zama la ilaha illallah zai shiga aljanna. Shi yasa yau da mutun zai rashin lafiya ya rasu a ce ai wani karshen magana shi da ya faɗa kalmar shahada, to zaka samu ana mai rinjayen zato. Har ma wani sa'in idan mutum na cikin gargara yana jan dafara sai aka ji kalmar shahada, kuma sai ka ji an umarci kowa ya shiga, kawai wanda ya kara magana, ma'ana kada a je ai wani abin da za a ja hankalin shi ya sake faɗin wata kalma wadda ba wannan ba. Me ake fata? Ana fatan wannan kalmar shahadar ya zama shi ne karshen abin da zai faɗa a duniya, tunda manzo Allah ce duk wanda kalmar shahada ya zama shi ne karshen abin da zai faɗa a rayuwar shi, to wannan mutumin zai shiga aljanna. Allah ya dace. Yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faragihi min ijabati almu'adhdhin, mutum zai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati, wannan bayan ya kare an saki kiran mai kiran sallah, ma'ana bayan ya faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa. Hadha min hadisi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, wannan na daga cikin hadis na Abdullah ibn Amr Allah ya yarda da shi da baban shi, annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa, thumma sallu alayya, sannan ku yi min salati, fa innahu man salla alayya, ku sani duk wanda ya min salati sallallahu alaihi biha ashara, to Allah zai yi mar salati goma, thumma sallallaha liya alwasila, sannan ku roƙa min Allah kusanci zuwa gare shi, fa innaha manzilatun fil janna, alwasila wani matsayi ne a aljanna, la yanbaghi illa li abdin min ibadillah, matsayin da baya dacewa sai ga bawa daga cikin bayin Allah, wa arju an akuna ana huwa, ina fatan in kasance ni ne wannan bawan da zan tsaya a wannan matsayin, faman sa'ala li alwasila, duk wanda ya roƙa min wasila hallat lahu shafa'ati, to ceton shi ya halatta gare ni. Idan ka ba mai kiran sallah yayi kiran sallah, ka kwaikwaye shi kamar abin da manzo Allah ya faɗa, sannan kai salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka kuma yi addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara wa manzo Allah wasila da fadala, to manzo Allah ce zai cece ka gobe alkiyama. Qauluhu da yace sallu alayya thumma sallu alayya, sannan ku yi min salati, ai ba'da al-faragi min ijabati al-mu'adhdhin sallu alayya, bayan kun kare kwaikwayon mai kiran sallah ne kuma ku yi min salati, wa innama amara bis salati alayhi aqbal ijaba, munzo sallallahu alayhi wa alihi wasallam yayi umarnin ayi min salati karshen kiran sallah, li anna al-ijaba du'a wa fana, saboda an sa kiran mai kira addu'a ne da kuma yabo, la yuqbalu ad-du'a illa bis salati alayhi, to ba a ansa addu'a sai ga salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, li qawlihi, saboda fadan shi da yace kullu du'ain mahjub hatta yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, dukkan addu'ar da za a yi akwai kariya wanda za ta hana addu'ar ta an sai dai idan an yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati. Yan uwa, salati ga manzon Allah abu ne da yake da matukar muhimmanci kwarai. Akwai hadisai da yawa wanda sun yi nuni akan fadalan salati tare da umarni, bayan ambaton Allah da yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kuma yana ɗaya daga cikin ibadu da idan mutum ya lizince su yana yi, to zai samu nishadi a rayuwar shi, zai samu inshirahu sadari, irin damuwa da kuncin kirji da za a wayi gari wata ran babu gaira babu dalili, kaji ba wanda ya ma komai amma sun bata rai kafu, to wanda ke kula da salatin manzo Allah baya samun irin wannan. Sannan abubuwa irin na yau da gobe wanda ke zuwa su zame ma tashin hankali, wani har ma samar hawan jini, duk mutumin da yake ma abokin salatin manzo Allah ne baya haduwa da matsala irin wannan. Mun fahimta? Ba na mancewa wani lokaci haka ina karami kwarai da gaske, nukan bi gidajen rediyo in saurari tafasir na malamai musamman da Azumi, to ina sauraron ɗaya daga cikin tafsirai na malaman Kano, wannan ko wata muwafaka akai bayan mun yi darasi tare da malam Allah ya jigan shi gafarta masa mun yi tafsirin wannan aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima malam yayi bayani akan fadalan salatin manzon Allah yake cewa kuma duk mutumin da yake da wani al'amari da ya sa gaba idan ya yawaita salatin manzon Allah to Allah zai cimma manufar shi ma'ana Allah zai biya bukatar shi malam yayi bayani a wannan lokacin kware bayanin kuma yayi tasiri a raina to sai aka yi sa'a bayan mun tashi daga tafsiri a nan kofar gidan shi naje gida kuma sai na kamo radio nake ji ɗaya daga cikin malaman Kano shi ma yazo yana fassara wannan ayar da muka karanta shi ma sai bayani cikin abin da yake fada yace wani al'amari ya bashi mamaki yace an shirya su an tura su makaranta Egypt Misra za su yi karatu a Jami'ar Azhar yace lokacin da suka je makarantar akwai takardu da aka bada daga nan Najeriya yace to sai aka samu su biyu kamar ba a samu takardar izini ta su daga Najeriya ba ba kuma a ankara cewa ba takardar izinin ba sai da aka je makaranta an safke su da shi da wani abokin su yace to sai hankalin su ya tashi dan haka sai idaran makarantar ta kiraye su ta gaya musu gaskiya ba ku da hurumin karatu a nan domin ba mu samu takardar izini cewa kasar ku ta amince ku yi karatu a nan makarantar ba sai hankalin su ya tashi sauran dalibai an yi musu registration za su yi karatu amma su ba su da wannan to kaga idan ka kasance baka da wannan hatta abinci ma kenan makarantar ba za ta baka ba yace to sai giya wa abokin nashi ya zamu kenan tun daga dalibai sun fara karatu su kuma babu labari sai yace to wani abin da za a yi sai ce kai yi kokari ka shiga cikin gari da kyawancan lokaci akwai zaman lafiya ba irin na yanzu ba babu kyamar baki irin wannan in a yanzu ne kai kama fara sai ce shiga cikin gari kai kokarin samu mana abin da za mu ci yace ni kuma bari in zo in zauna in yi addu'a sai in roki Allah ya zaba mana abin da ke shine mafi alheri sai ce to illa tsawon zaman da yi sai salatin annabi ke in yayyayi bakin abin da ya gaji sai tawassuli ya roki Allah madaukin sarki Allah kana kallon halin da muke ciki Allah kai mana zabi yace to abin da ya bashi mamaki yana cikin yin addu'ar sai bacci ya dauke shi sai yayi mafarki akwai wani mutum a nan Kano ya san mutumin wai ga nan ya safta a airport ya zo da emblem da ke dauke da sunayensu cewa hukumar Najeriya ta yarda amince su karatu a cikin mafarki kuma yana ganin shi har ya shigo cikin makarantar idaran makarantar aka yi maganganu da shi aka ce to ina ɗakin da shi aka ce suna ɗaki kaza sai shi a nuna mai ɗakin sai ya ji ana kyankyana kofar a cikin mafarki a'a sai ya ji bugawa ta yi yawa sai ya zaburi farka kuma sai ya ji ana buga kofar da kuma yana buɗe kofar sai ya ga mutumin da ya mafarkin kuma shi inda takardun a hannu cewa an amince su yi karatun a yanzu kuma suka yi karatu da sauran ɗaliban sokari mun fahimta da kyau to anan abin da nake son mu fahimta alƙawari ne Allah gaskiya ne matsayin Allah a wurinka to shine matsayinka a wurin Allah wanda ya fi ka yaqini a rai ya fi ka sakankancewa da Allah to zai fi ka samun Allah a daidai da yawa daga cikin mutane wasu suna addu'a suna kwangaba kwambaya an ya ku abin nan zai yi kai ka ce suna roƙon wanda baya da shi mutum baya samun yaqini a rai shi cewa wannan abin to za dai a jarraba a gani kuma wani babban imtila'i da jarrabawa mutum zai yi addu'a ya roki Allah ya roki Allah sai ya bosa hanyoyi lokacin da addu'an shi ta ansu kuma baya tunanin Allah ne ya amsa mar addu'a shi a'a sai ya dauka wancan hanyoyin da ya bi ba dan su ba da bai kai ga nasara ba mun fahimta to a lokacin yake cewa Shehu Usman dan Fodio Allah ya masa rahama ya ce mafi yawancin nasarorin shi wajen yaƙe-yaƙe da yada musulunci yace saboda shi yanda ya lizinta kuma ya umarci sojojin shi su yawaita salati ga manzo Allah su kuma rika yin tawassuli da wannan salati to haka al'amari yake har gobe duk wanda ya zama yawaita salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bakin shi kuma akwai manufa ta gaskiya da ikhlasi to babu shakka Allah zai shiga cikin al'amuran shi idan abin da kake fata ne Allah zai baka idan abin da kake yin tsoro ne Allah madaukin sarki zai kare ka abin da ya kamata mu fahimta kenan to sai shayi kullu du'a'in mahjuf to kuma abinda na mace in gaya muku wallahi a wannan lokacin da naji wannan maganganun guda biyu naji ga abinda malamin ya faɗa ga abinda shi wancan malamin ya faɗi akan to sai kasance ni ma a daidai lokacin ina da wata damuwa a raina na rasa ya zan bullo al'amar to sai ne tunanin wannan ai kamar an ban sata an saki nan wurin ni ma bari in zo in jaraba wallahi a wannan daren daman daren azumi ne maimakon dan kwanta an yi bacci ban yi baccin ba nayi salatin annabi gwagwaro abin da ya sauka nayi tawassuli da shi da asuba na tashi nayi ta yi da har wannan azumin ya wuce wallahi bayan wucewar azumin sai ga Allah madaukin sarki waccan damuwar da ke gabana sai aka waye gari babu ita abin da nake tsammanin ya fi karfi na sai na karfe shi kuma lokacin da nake addu'ar sai nake ji misali ka kaddara kamar mahaifinka ne cikin abin da ya zama dole yi maka idan da zaka tambaye shi ba na abu kaza mahaifin zai baka to sai na samu nafi samun yaqini a raina da gamsuwa lokacin da nake tawassuli da abin da nayi na salatin manzo Allah ina ji a raina cewa bukata ta zai biya kuma cikin nufin Allah bukata sai ya biya to tunda na san wannan shine abu fi dacewa ban taba zuwa na tambayi wani mutum a rayuwata cewa yau ina bukatan ka taimaka min na shiga cikin halin kakani kai ko kaza shine bukatata a rayuwata ban taba wannan ba mahaifiyata kadai in ba ni ita nake zuwa in ce mata hajja ba ni ai mini amma banda ita ban taba tambayar kowa ba duk abin da ya taso mini ina jin kunyar inji in cewa ni yau fa ai garin ga yanda ake shi to sai in duba tsakanin ni da mahalici da yau har in zan daga baki in tambaye wani shin na tambaye Allah na gabe bani ba kaga sai ga da kunya to kuma cikin nufi Allah eh kamar abin da ya muku cewa idan ya kasance zatanka da Allah akwai yaqini a ciki to babu ko shakka Allah madaukin sarki ba zai tabar da kai ba ba kuma zai kunyatar da kai ba ubangiji ya datar da mu qauluhu fadan shi da yace fa innahu ay fa inna sha'ana al'amarin anna man salla alayya salatan wahida wanda yayin salati daya sallallahu alaihi ashara Allah zai yi mar goma kama jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar yanda yazo daga gare shi ya fada cewa man salla alayya salatan wanda yayin salati sallallahu alaihi ashara Allah zai masa goma wa qutat anhu ashru khati'at kuma za a yafi masa sakurai a guda goma wa rufi'at lahu ashru darajat za a daga mata daraja goma qauluhu fadan shi da yace thumma sallallahu alayhi wasila sannan ku roka min Allah alwasila walwasila ma yataqarrabu bihi ila ghayr dan an ce wasila shine abinda ake neman kusantaka zuwa ga wani yuqal akan ce wasala fulanun ila rabbihi wasila wani ya kusanci ubangijin shi kusanta tawassala ilayhi biwasila ma'ana ya kusanta zuwa ga ubangijin shi da wani tsani ko mataki idza taqarraba ilayhi bi amalin wannan ku idan bawa ya kusanci ubangijin shi da wani aiki wal muradu bi hadhihi alhadis abinda ake nufi da alwasila cikin hadisin manzilatun fil janna wani matsayi ne ko mataki a aljanna haisu fassaraha sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi yayin da manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi ya fassara ta da fadan shi cewa fa innaha manzilatun fil janna matsayi ne a aljanna qawluhu da yace la yambagi ay hadhihi alwasila la tambagi illa li abdin bata kamata sai ga bawa wahidin min ibadillah daya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa manzo Allah sai ina fata in zama ni ne wannan bawa qauluhu da yace hallat lahu ay wajabat lahu shafa'a ceto ya zama wajibi gare shi shafa'ati manzo Allah ya ce ceto na mana wanda ya fadi wannan kalmar ya nemi kusantaka wasila ta manzo Allah zuwa ga ubangijin shi to manzo Allah zai cece shi gobe alkiyama muna roƙon Allah Allah ya sanya mu daga cikin wanda manzo Allah zai cita yaqulu yakan fada cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salatu al-qa'ima ati muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukliful mi'at sahabiyul hadith sahabin hadithan huwa jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma shine jabir dan abdullah Allah ya dade shi da baban shi qauluhu da yace rabb hadhihi ad-da'wa at-tamma wal muradu abinda yake nufi da'awatu tauhid da'awatu tauhidi kira zuwa ga tauhidi وكيلا أكشي لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقصن سبو لشركة توياتي أو التامة التي لا يدخلها تغيير إن أنشي تامة أنا نسمع بند تشنجي بايا شغاز كنت ولا تبديل كوم سايا بل هي باقية أكلمة ذات كفن شككية إلى يوم النشور هرزو على نمتاشن القيامة أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام koko ita ce wadda take cancanta fuskar cikuwa wa ma siwaha amma abinda ba ita ba fa mu'arradun lin naqsi zai iya fada wa cikin halin tawaya qauluhu da yace as-salatu al-qa'ima yana nufin ayyid da'ima dawwamammiya qauluhu da yace al-wasila hiya manzilatun fil janna yana nufin matsayi a aljanna qauluhu da yace al-fadila ayyul martaba az-za'ida ala sa'ir al-khaliqi shine wani mataki wanda yake kari ne ko doriya ne akan sauran halittu qauluhu da yace wa ba'athu maqaman mahmuda ay ib'athu yawmal qiyama ka tada shi ranar alqiyama fa aqimhu maqaman yuhmad liqa'im fihi ka tsayar da shi a matsayin da za a iya gode wanda ya tsaya a wannan matsayin qauluhu da yace allazi wa'atta wanda kai masa alqawli innaka la tukhliful mi'ad qala qayyib rahimahullah imam qayyib ya fada Allah ya masa rahama yace al murad bi dhalik abinda ake nufi da wannan qauluhu da yace asa an ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa utlika alayhi al wa'du an fadi kalmar al wa'd li anna asa min allah ta'ati waqi ta'ala waqi kalmar asa wato akan fassara shi cewa asa ya kusanta ko kuma mai yiwa to amma idan an jingina ta ga Allah tana nufin abinda ke afuwa وجاء في نهاية الحديث يازو أكرشان حديث قوله صلى الله عليه وسلم في جزاء من قالها من ظل يا فدا وجنسا كما كن وندي فدوانا الدؤر يشي حلت له شفاعتي أي استحقت ووجبت معنى وندي فتي كلمر تا چنچن تقوكما تا وجب أو نظر علي قوكما تشيتونا زي سبكا كان شقوبا لقياما قال المحلب رحمه الله muhallab ya fada Allah ya masa rahama fil hadith al hadd ala addu'a hadithin da yake kwadaitarwa akan addu'a fi awqati salat a cikin lokutan sallah li annahu halu raja'il ijaba saboda lokacin kiran sallah hali ne da ake fatan addu'a za ta amsu a shi yad'u li nafsihi yakan yi addu'a ga kanshi bainal adhani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama fa inna addu'a hina idhan la yurad yin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a maidata wali hada jaa fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam saboda haka manzon Allah sai sallam ya fada cewa la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama idan an yi kiran sallah kafin ai iqama in kai addu'a a wannan lokacin Allah an sa yake amma sai dai mutum ka kiyaye kar kai addu'a fatan sharri kar kai addu'a mugunta kar kai addu'a keta kar kai addu'a Allah ya halakar da wani kar kai addu'a wanda bai dace da shari'a ba idan mutun zai yi addu'a ya addu'an fatan alheri ga kanshi ko kuma ga wani shi sahabiyul hadis sahabin da ya rawi hadisin huwa Abu Sa'id al-Khudri wa lafazu ad-du'a lafazun ad-du'a bi itlaqihi shamil li kulli du'a idan an ce addu'a abinda ake nufin addu'a ya tattaro kowace addu'a walakin la budda sai dai ba makawa min taqayidihi zamu iya dabaibaye shi bima fil hadith al-ukhra da abin da yazo a cikin wani hadisin daban min annahu lam yakun du'a'u bithmin aw qati'ati rahimin aw itida kar ya zama addu'a ce ta saban Allah ko addu'a ce ta yanke zumunta ko addu'a ce ta ta'addanci irin wayannan abubuwan abu ne wanda baya dacewa mutum yayi a mawuri irin wannan da sauran wurare baki daya misali kai addu'a cewa Allah ya bata wani Allah ya lalata wani Allah sa wani ya hadari Allah sa wani shiga cikin hali kaza wannan abu ne wanda baya dacewa da matsayi na mutum musulmi sawa'un auri irin wannan ko kuma wanda ba wurin wannan ba to ina ga yan uwa nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadin shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafire abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ɗan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka daukaka addinin mu na musulunci kamar yanda ka alƙawarta ko da wadanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon ka ya Allah kai mana maganin su ta hanyar da ka dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bishi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba muna roƙon ka ya Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu ka sa mu ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shida da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين